Mr. Pen on the mix.
It's your boy Prince Baby. Abuka, Chine na nyabuka. Shoko apusagi, maiza mwa. Alhamdulillah, malambaya na isalla. Nikam na gode Allah, dabos na gode wa Allah. Besani na gane kaina, chakinza na bande na zaya kaina. Na bar susu na tabulma ba, aiki hanga sike kafama. Sinche ni bangwae ba, dan na che ni banshaye. Sinche ni dan kawye ne, dan na che ni banamaye. Alhamdulillah, nikam na gode Allah. Na jirma ba na shaye, banchum mata ba na maye. Na jirma ba na sata, bale ache ni na wada shirka. Saboko wa dafajin sa, sinche wa ina muna tawanka. Kulu nafse za ika til maut, every soul must say dead. Ba wanda ya sango dwe menene ze faru bobe. Nobody knows tomorrow, just before you say I can fuck tomorrow. If you want to ride me from tomorrow, I can change my life start. Nobody knows tomorrow, yes, before you say I can fuck tomorrow. If you want to ride me, come tomorrow. I can change my life, start for tomorrow. Alhamdulillah, malam bayan na isalla. Nikam na gode Allah, dabos na gode wa Allah. Besani na gane kaina, chakinza na bande na zare kaina. Na bar susu na tabulma ba, aiki haka sike trafama. Ina da nauyi, kuma kun san muna da nauyi. Aikin nan ba mu da nauyi, ko zunubi ma ba mu da nauyi. Amma da ina da nauyi, a fannin mata ina da nauyi.
Shida na. It's your boy Prince Saibe.